aka ce wa Jos dai zo ina kawai ka ga yin ta babu lewa ya cika ba gurin saka ba
Allah
bai biya zo ba
zai yi yawa ba ga mishi ba
eh kaga yanda ta ba lewa ya cika mata sa masu fubu barka ce kun da yan mata ba ga bi Jos ba ina lallai
Gwani a abin da ka iya amma kana ta fama a show sai ka biya kuɗi ka samu dama ko ka burge sai su biya ka da tafi wasu su ce yaran nan ne ake yayi wasu kuwa su ce ga fara su maka saki gashi kana da dimbing flows wane jarabi the best get the worst but the worst get it first no no stop saying that your blessing is a curse ga yu na karku damu dan mun yi kusa mu huta na san kun gaji da yin darwaya a buta I'll build my own nation na bada hada tuta a makaranta aka koya min a luta So great Nigerian students, great. I wind yarn, yarn. Things where they happen for this industry, bangs. Wait till we supposed to all this fake cats. When you're on the ground, all you do is sadaka. Yung aiki ayota, sadaka. Sarkin da ba sarauta, sadaka. Say they kayita bota, sadaka. When you're on the ground, all you do is sadaka. Yin aiki a kyauta sadaka sarkin da ba sarauta sadaka sai dai kai ta bauta sadaka Imagine a man with empty palms giving arm to the one who suffers pain with riches bomb hard knock life rayuwan ba garanti wanda yafi iyawa shine yafi karamci omo you don't die Allah ya biya ka matashi na gama da gwarzon su kujira ku raka shi a magical kamar na hada gida da masafi sweetheart wani kika yi miya da matashi ana ruwa ana rana da munan ku tare amalla kuke son ci ga uwar su ga aiki ba salari damuwan mutane idan ka tambaya a ce ina ruwan ku bage oho dai ni kan fa dole in ce domin idan na yi gum zan yi wuya ya wuce a inganta al'amuran koko in fasa ga mai shi da mara shi domin kowa ya rasa when you on the ground all you do is sadaka yin aiki a kyauta sadaka sarkin da ba sarauta sadaka Say they can you tell about sadaka When you're on the ground all you do is sadaka Yin aiki a kyauta sadaka Sarkin da ba sarauta sadaka Say they can you tell about sadaka Jumana ba abinda ake yi ba sakamako It's evidence Tambayi dan makwabta mai son yi wa baba da ko Mai karbanta ko a kaka masifar baba da so In har dai a karshenta za a ce ɗiba naka ka son Of course I'm quite aware that I may not reign forever But I'm confident before I leave all my men get better Ga wanda ya gaskanta sadaka ya yi lada ta tabbata The next to run the world Domin duk rata na wargaza Batun karya na fallasa ga mu rana har an gama Ba mu kawai ba tantama ko mu sa su tattara Sun tuwa ba sata bane rabawa za mu yi Waɗanda suka ci tashi sinima kan ko taɓawa ba su yi This verse is coming from a real place I'm sick of feeling sick in my huge state Food for thought, let your mind be your milk plate Might delay the process, but they can never steal fate Niggas still hate, pray the deal waits Pray my vision gets in prison, then crash like an inmate They wish I end up serving life sentence in this case They agree I'm Usain Bolt by the way I'm running labs But they'll really be glad if I soon stop winning race But it's been great, oh yeah, God's grace giving me all the time Yes, a lot of faith being from the on the ground, yeah When you're on the ground, all you do is sadaka Yin aiki a kyauta sadaka Sarkin da ba sarauta sadaka Sai dai ka yi ta bauta sadaka When you're on the ground, all you do is sadaka Yin aiki a kyauta sadaka Sarkin da ba sarauta sadaka Sai dai ka yi ta bauta sadaka